إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم رسادوا أولا يمكن الخميس أشيرين بداية غوثا شوال شكرا تدبود لريه أولى أربعين جبقوي bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na 9 ga watan 4 miladiya ta 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abdullahi bin mas'ud dake wannan unguwa ta tabuga yan azara cikin karamar hukumar gwale a jihar kano da mu fara gabatar da darasin tafsirin alqur'ani mai girma wanda yake tsara insha Allah ta'ala za mu dinga gabatarwa mako mako a wannan masallaci mai albarka a ranaku dindindin irin wannan, ma'ana duk ranar alhamis kenan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya amince. Kai tsaye ba wata doguwar shimfiɗa za mu yi akan tafsiri ba, duba da cewa ba mu jima da fita daga cikin watan Ramadana ba. Dukkanin wata muqaddima da za a yi na san an riga an gama yin ta a ranar farko da aka buɗe tafsiri a wannan masallaci, wanda ba buƙatar a ce mun maimaita. Haka kai tsaye za mu fara da tafsirin suratul Fatiha insha Allahu ta'ala, wanda malam zai karanto mana ayoyin ta baki ɗaya. Na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سورة الفاتحة أنا كرا ترسونا الفاتحة معنا سببك سنتورك إتكي سورة تفرقو a jerin surorin Alƙur'ani mai girma, kuma saboda kasantuwarta ita ce sura ta farko da ake fara karantawa a cikin sallah, haka kuma ana ce da ita ummul kitab kamar yadda jamhur na malaman tafsiri suka tabbatar, duk da cewa Anas bin Malik da al-Imam Hasan al-Basri da Muhammad bin Sirin suna ganin cewa ummul kitab baya daga cikin sunayen suratul Fatiha, suna ganin cewa ummul kitab suna ne na al-lawhil mahfuz, haka sunan lawhil mahfuz kuma ba a alakanta shi da sunan Fatiha. Amma dukkanin jamhur na malamai sun tafi akan halacci kiranta da ummul kitab. Haka kuma a Hasan al-Basri ya ce ana kiranta al-ayatul muhkamat, ko a ce suratul ayatul muhkamat. Sannan yana daga cikin sunayenta kamar yadda hadisi ya tabbatar, ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin Tirmidhi wanda ya rawaito daga Abu Huraira, Allah ya fara mishi yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhamdulillahi ummul qur'ani wa ummul kitabi was sab'ul masani wal qur'an al azim. Manzo Allah ya ce alhamdulillah, ma'ana suratul fatiha ummul qur'an na daga cikin sunayen ana ce da ita ummul qur'an, wa ummul kitab, kuma ana ce ita ummul kitab, wa sab'ul masani, manzo Allah yace kuma har wa yau ana kiranta da as-sab'ul masani wal qur'anul azim, kuma ita kanta ana kiranta al-qur'anul azim. Sannan kuma ana kiranta da alhamdu, ma'ana suratul alhamdu. Haka kuma ana kiranta da suna as-sala, rubuta hadisi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato bamu labarin yadda Allah madaukakin sarki ya ambace ta da suna as-sala, hadisin da yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, ma'ana mun raba as-sala tsakanina da bawana gida biyu. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, yayin da bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, ana dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, qala Allah tabaraka wa ta'ala hamadani 'abdi, sai Allah madaukakin sarki yace bawana ya ainihin wato gode min. Wa idza qala al-'abd, haka idan bawa yace ar-rahmanir rahim, sai Allah yace majadani 'abdi, ma'ana bawana ya yabini ko bawana ya min kirari. Kaga anan Allah ta'ala da kansa ya kira surar da as-sala kamar yadda yace qasamtu salati baini wa baina abdi nisfaini, haka kuma ana ainihin wato kiranta as-sala saboda kasantuwarsa rukuni daga cikin rukunan sallah. Sallah ba ta inganta sai ya zamana an karanta suratul fatiha a cikinta, kuma ana kiranta da suna ash-shifa saboda abin da yazo a cikin sunanul jami daga abi sayyid al-khudri, Allah ya kara mishi yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fatihatul kitabi shifaa'un min kulli summin, manzo Allah yace suratul fatiha waraka ce na dukkanin wani ainihin wato ciwo. Sannan ana kiranta da suna ar-ruqya saboda hadisin abi sayyid al-khudri, Allah ya kara mishi yadda, wanda yana nan a cikin sahih muslim, lokacin da suka sauka a wani gari suka nemi a basu masauki aka hana su, bayan tafiyarsu sai wani abu mai jafi ya ciji wannan sarkin garin, aka nemi magani ba a samu ba, aka zo wajensu ake cewa da akwai magani a wajenku za ku ba wa sarki, abi sayyid al-khudri ya ce eh muna da magani amma ba za mu bayar ba sai an biya mu, aka ce to ku zo mu je in kun yi maganin ya warke za a biya ku, ya ce sai muka je na karanta suratul fatiha kafa bakwai na tofa masa a cikin ruwa, ya sha wannan ruwa ɗin ya kuma warke daga wannan rashin lafiya ɗin. Yace sai aka bamu masauki, aka bamu abinci, aka bamu dabbobi guda 30, yace amma ba mu iya cin wannan dabbobi domin ba mu san halaccin cinsu ba. Sai muka koma wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, muka gaya masa cewa kaji abin da ya faru. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa ma yudrika annaha ruqya, wa ya gaya maka ita suratul fatiha ar-ruqya ce, ma'ana abin da ake karantawa a tofa a ruwa a samu sauki da izinin Allah. Imam Sha'abi ya rawaito daga Abdullahi bin Abbas, Allah ya kara masa yadda, cewa Abdullahi bin Abbas yana kira suratul fatiha da asasal Qur'an, yake cewa wa asasuha bismillahir rahmanir rahim, ana suratul fatiha ita ce asasul Qur'an. Sannan Sufyan ibn Uyayna, Allah ya kara mishi yadda, ya ce yana daga cikin sunayen suratul fatiha ana kiranta al-waqiya. Sannan Yahya ibn Abi Bakr shi kuma ya ce ana kiranta da suna al-kafiya, la'annaha takfi amma adaha wa la yakfi ma siwaha anha, ya ce ana kiranta al-kafiya, ma'ana mai isarwa, domin suratul fatiha tana isarwa da kowace sura amma ita ba wadda take isar mata. In ana buƙatar a karanta wata sura ba iya ba, in aka karanta fatiha ta wadatar, amma ita fatiha in ba a iya ta ba, babu surar da take iya wadatar da ita. Ina fata an fahimta. Sannan a sunaye da dama, kamar yadda wasu daga cikin magabata suka ambata, ana kiranta ainihin wato akwai hadisi wanda yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ummul qur'ani iwadun min ghairiha, ma'ana suratul fatiha tana mai gurbin watanta, tana isarwa watanta, wa laysa ghayruha iwadan minha, amma ita ta da wadda take zama misalinta. Ana kiranta suratul sala, ana kiranta suratul kanz, ana kiranta ainihin wato أنا كنت سورة الكنز كما يدى زمخشري عليه رحمة الله يتذكر أشكال لتافي الشيخ الشام سورة الفاتحة سورة وجهة كمكية وجن جمهور دقشكم ما لمي كما عبد الله بن عباس الله يقار مش يدى يانا غننشي وأنسو قد إكني على عينهم وتقارن مكة أبو العالية الله يقار مش رحمة شيمة ياتي سورة وجهة عينهم وتمكية أما دقشكم ما لمي akwai waɗanda suke cewa suratul fatiha sura ce madaniya ma'ana a garin madina aka saukar da ita cikin masu wannan ra'ayi akwai abu huraira Allah ya kara mishi yadda da mujahid bin jabar daga cikin tabi'ai da abu ibn ajira bin yassar da imam az-zuhri Allah ya kara musu yadda baki daya suna ganin cewa sura ce wadda take madaniya haka kuma daga cikin malamai har wa yau akwai waɗanda suke ganin cewa suratul fatiha makiyya ce kuma madaniya ce ma'ana an saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama hasso biyu daga cikin masu wannan ra'ayi akwai Abu Layth As-Samarqandi alaihi rahmatullah yana ganin cewa an saukar da rabinta a Makka rabinta a Madina shi ya raba kafa yace rabi an saukar a Madina rabi an saukar da shi ainihin wato a Makka wanda wannan magana ce wadda Qurtubi alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sa ya kawo ta kuma yake cewa magana ce wadda take zabibun jiddi الإمام الخرطبي عليه رحمة الله أشكي تفسير إنسا ياي مغانا غميدا إند أكا سوقد سورة الفاتحة دكما إرن ساقان النكا دام على ما يسوكي وأن دسوكي أن سوقد إتاء مكة دوأن دسوكي أن سوقد إتاء عينهم واتو مدينة يتي أبين دي في إن كانشي أشكي مغان غنم على ما شيني سورة الفاتحة أن سوقد إتاء عينهم واتو أغارم مكة يتي دومين سورة الفاتحة yana daga cikin sunayenta ainihin wato sab'ul masani kamar yadda mun kawo hadisi yake kuma yana daga cikin sunayenta ainihin wato al-Qur'anul Azim yake Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Hijr yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal-Qur'anul Azim lalle mun saukar maka sab'an min al-masani ma'ana ayoyi guda bakwai wadanda suke ababan maimaitawa kuma alqur'ani wanda yake ainihin wato mai girma yace suratul hijr kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa sura ce wadda take makkiya kuma a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala yace an saukar da suratul fatiha an saukar da alqur'ani wanda yake mai girma yace kuma sannan a ita suratul fatiha na daga cikin sunayen as-sala saboda kasantuwar ta abu da ake karantawa a cikin sallah yace kuma duk malamai sun tabbatar da cewa sallah an farlanta ta ne ainihin wato a garin Makka ba a garin Madina ba da har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi da dama yake cewa la salata bi man lam yaqra bi fatihati al-kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba wata riwayar la salata liman la yaqra bi umm al-kitab wanda duk wannan yana nuni ne akan cewa lallai suratul fatiha an saukar da ita a garin Makka ba a garin ainihin wato Madina ba ina fata an fahimta yace da aka zancen da yafi inganci a wajen malamai shine suratul fatiha sura ce wadda take makkiya ana iya samun waɗanda suke goyen bayan cewa an saukar da ita so biyu wanda kuma wannan abu ne wanda yana yiwuwa a cikin alqur'ani a saukar da wani abu a Makka bukata ta sa a ƙara maimaita shi a garin Madina da akwai surori da dama ko ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa irin wannan suratul fatiha ita kaɗai ce surar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita kuma ya yi umarni da a karanta ta a cikin kowace sallah a karanta ta a cikin kowace raka'a a karanta ta a kowane lokaci na ainihin wato sallah wanda in da ita babu wata sura da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi umarni da a yi ta haka shi yasa zaka ga a suratul fatiha ita ce surar da kowa ya haddace ta babu wanda za a ce bai haddace fatiha ba babba ne shi ko kuma ainihin wato yaro duk da kankantar ta da karantar ayoyinta amma sura ce wadda take kunshe da mafi yawan maqasid ma'ana manufofi na addinin musulunci ahammul maqasid na musulunci muhimman manufofi na musulunci za mu samu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tattare su a cikin suratul fatiha wanda daga ciki akwai ainihin wato tauhidi yana daga cikin maqasidud din ahammu maqasid na addini muhimman manufofi akwai ainihin wato bauta akwai ainihin wato hukunci akwai alkawari na rahama akwai alqisana din ainihin wato uquba kin muka duba duk waɗannan abubuwa zamu ga a suratul fatiha ta dunkule su a cikin kananun ayoyin ta guda bakwai suratul fatiha tana da ainihin wato ayoyi guda bakwai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim sab'ul masani sune ayoyin suratul fatiha kamar yadda malamai suka tabbata al-imam ibn kathir alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa wa hiya sab'u ayatin bila khilaf yace suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai wannan babu sabani a wajen malamai yace dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa ayoyinta guda bakwai ne Amr bin Ubayd Allah ya kara mishi yadda shi yana ganin cewa ayoyin suratul fatiha ayoyi ne ainihin wato guda takwas Hussein al-Ju'fi alayhi rahmatullah shi kuma yana ganin tana da ayoyi guda shida wanda wannan ra'ayin nasa ra'ayi ne wanda yake sha a wajen malaman tafsiri suna ganin cewa zance ne wanda yake ainihin wato ba shi da inganci malamai sun samu sabani game da basmala da aka kawo a cikin suratul fatiha cewa basmala aya ce ta farko daga cikin ayoyin suratul fatiha kamar yadda za a ce alhamdulillahi rabbil alamin aya arrahmanir rahim aya malik yawmiddin aya to basmala ma aya ce kamar haka ko kuma ba aya ba shi ba wasu daga cikin ainihin wato malamai musamman qurra'il kufa makarantar garin kufa suna ganin cewa bismillah aya ce ta farko daga cikin ayoyin ainihin wato fatiha wanda daga cikin sahabbai da tabi'ai da magabata duk da akwai waɗanda suke da irin wannan ra'ayi suna ganin cewa in mutum zai karanta suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim aya ta uku malik yawmiddin aya ta hudu ita fa ta an fahimta wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa a basmala bata daga cikin ayoyin suratul fatiha domin ita basmala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ne ta kasance al-fasilatu baina sura wa sura ma'ana abin da take rabewa tsakanin sura da wata sura kamar yadda sayyida Hafsa binti Umar Allah ya kara mata yadda matar annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa mun kasance muna gane an gama saukar da wata sura ne an shiga sabuwar sura yayin da muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bismillahir rahmanir rahim da aka sai wasu daga cikin malamai tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina da dukiyar salaf suka tafaka cewa ita basmala ba aya ce daga cikin suratul fatiha ba sai dai wani bangare ne na wata aya da ke cikin suratul nahl fa da Allah ta'ala wa innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim suka ce amma kasantuwar ta farkon fatiha wannan baya nuni akan cewa a ainihin wato aya ce wannan shine ra'ayin makaranta na garin Madina da kuma ainihin wato malaman fiqh ga baki daya in muka dunkule a magana game da mas'ala basmala zamu samu cewa malamai sun yi maganganu waɗanda suke ainihin wato guda uku wanda zamu buɗa su insha Allah ta'ala idan mun zo kan basmala din suratul fatiha tana da kalmomi guda ainihin wato tana da kalmomi guda 25 tana da kalmomi guda 25 tana da harufa guda 130 tana da harufa guda 13 tana da kalmomi guda 25 tana da harufa guda 113 suratul fatiha sura ce wadda take da tarun falala hadisi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mabambanta sun zo da bayani game da falalar suratul fatiha daga ciki akwai hadisin imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah daga ainihin wato abi sa'id bin al-mu'alla Allah ya kara mishi yadda abu sa'id bin al-mu'alla ne da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuntu usalli fa da'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace wata rana na kasance ina yin sallah, yaji shi Sa'id Abu Sa'id bin al-Mu'alla yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira ni, falam ujibu hatta sallaitu, yace amma kasancewar ina yin sallah ban amsa wannan kiran na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, na bari na idar da wannan sallatawa wa asaitu hu sai na ji wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kala sai manzon Allah yace ma mana aka an ta'atiyani, me ya hana ka zo a lokacin da na kira ka? Kala sai Abu Sa'id yake cewa qultu ya rasulullahi inni kuntu usalli, sai nace ya ma'aikin Allah ai sallah nake yi shi yasa ban zo ba lokacin da ka kira ni. Kala sai manzon Allah yace alam yaqulillahu tabaraka wa ta'ala, shin ashe dama Allah madaukakin saki bai ce da ku ba, ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, ma'ana ya ku waɗanda kuka bayar da gaskiya ku amsa kiran Allah, ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Haka manzon Allah ke nuna masa cewa in ya kira mutum koda a ce mutum sallah yake yi, wajibi ne ya katse wannan kiran ya je kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata an fahimta, wanda in banda manzon Allah babu wanda ake yi wa haka. Kowaye ya kira ka kana yin sallah ba za ka katse sallah ka je kiransa ba, amma manzon Allah ko sallah kake yi in ya kira ka za ka katse sallar ka je ka yi masa abin da yake so ka yi, sannan ka dawo ka ci gaba da sallar, kuma in ka dawo gini za ka yi akan sallar, ba wai maimaitawa za ka yi ba. Ina fata an fahimta. Kaddara ka yi raka'a biyu, in azahar ce ka yi raka'a biyu saura raka'a biyu sai manzon Allah ya kira ka, za ka je ka yi masa abin da yake so, in ka dawo sai ka fara raka'a biyu, ba za ka sake sallah daga farko ba. Da haka manzon Allah ya ce ashe Allah bai ce muku ku amsa kira na idan na kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ba? Thumma qala, sai manzon Allah ya ce la'allimannaka a'zama surati fil qur'ani qabla an takhruja min al masjid, manzo Allah ya ce kafin ka fita daga masallacin nan zan sanar da kai sura mafi girma daga cikin surorin alqur'ani, ma'ana surar da tafi kowace sura girma. Qultu, sai ainihin wato kala sai Abu Sa'id bin al-Mu'alla yake cewa fa akhadha bi yadi, sai manzo Allah ya kama hannuna, falamma arada an yakhruja min al-masjid, yace har lokacin da manzon Allah yake kokarin fita daga masallaci amma bai gaya mun wannan surar da yace zai gaya mun ba. Qultu, sai nace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, innaka qulta la'allimannaka a'zama suratin fil qur'an, ka fice zaka gaya mun sura mafi girma daga cikin surorin alqur'ani. Qala na'am, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh haka ne, alhamdulillahi rabbil alamin هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته, manzo Allah yace itace alhamdulillah rabbil alamin, itace kuma as-sab' al-mathani, kuma itace al-quran al-azim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani. Haka wannan hadisi yana nuni akan cewa suratul fatiha itace a'zamu suratu fil qur'an, ana surar da tafi kowace sura a cikin alqur'ani tare da kankantarta tare da karancin ayoyinta. Haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi shi ma a cikin sahihin littafinsa daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Imam Muslim da Nasa'i sun rawaito hadisi a cikin littafansu daga ainihin wato Sa'id bin Jubayr daga Abdullah bin Abbas, Allah ya kara mishi yadda. Kala yace baina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa indahu Jibril, yace wata rana mun kasance tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da kuma Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, id sami'a naqiban fawqahu, sai muka ji wata ƙara ko wata tsawa daga sama, fa rafa'a Jibrilu basarahu ila sama, yace muna jin wannan ƙarar sai Jibril alaihi salam ya daga ganinsa ya daga kansa ya kalli sama, fa qala, sai yace هذا باب قد فتح من السماء, جبريل yace lallai wannan karar karar wata kofa ce wanda aka buɗe ta yau a sama, ma futiha khatt, yace kabannin yau ba a taba buɗe wannan ayar ba. Kala, sai yace fa nazala minhu malakun, bayan an buɗe wannan ayar sai wani mala'ika yazo, fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa kala, wannan mala'ikan yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi abshir bi nurayni qad utitahuma lam yu'tahuma abdun qablaka ma'ana man mala'ikan yazo yake ci da annabi sallallahu alaihi wasallama abshir bi nurayni ine maka bushara da wani haske guda biyu qad utitahuma wanda Allah ta'ala ya baka lam yu'tahuma nabiyyun qablaka jinninka ba a taba bawa wani annabi irin wannan haske guda biyu ba sai wannan mala'ikan yace fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara yace wannan haske guda biyu haske na farko shine suratul fatiha haske na biyu sune ayoyi guda biyu karshe na suratul baqara ana amana rasul zuwa karshe walan taqra harfan minhuma illa utitahu yace waɗannan surori din ayoyin da cikin suratul fatiha da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara babu wanda zai karanta su da zimmar wata buƙata a wajen Allah face Allah subhanahu wata'ala ya biya masa wannan buƙata din haka wannan mala'ikan ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in kana da buƙata ka karanta suratul fatiha kai tawassuli da ita Allah zai biya ma wannan buƙata haka in kana da buƙata ka karanta amanar rasulu kai tawassuli da ita ka Allah ya biya maka wannan buƙatar Allah zai biya maka wannan buƙatar saboda girman waɗannan ayoyi da kuma wannan sura ta fatiha imamu ahmad ya fitar da hadisi daga ainihin wato ibn jabir Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa in tahaitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad ahraqa alma yace nazo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ina watsa ruwa ma'ana kamar yana jika wani waje yana tafiya yana jikawa har yazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa qultu sai nace assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah falam yurda alayya yace amma manzon Allah bai amsa min wannan sallama ba kana fa qultu sai yace sai na kuma cewa assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah falam yurda alayya yace a karo na biyu ma manzon Allah bai amsa min ba kana sai na ƙara cewa qultu assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah a karo na uku falam yurda alayya yace amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amsa min ba famqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi yace kawai sai manzon Allah ya wuce yana tafiya wa ana khalfahu ni kuma ila bin sa abaya hatta dakhala rahla har sai da manzon Allah yazo ya shiga gidan sa wa dakhaltu ala al masjid yace ni kuma sai na shiga masallaci fajalastu ka'iban hazina yace na zauna cikin damuwa cikin kunci ina tunanin me ya faru da ni aiwa manzon Allah sallama har so uku amma bai amsa mun ba fa kharaja alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa qad tara yace can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga cikin gida ya taho inda nake bayan yayi alwala fa qala sai yace alayka assalam wa rahmatullah wa alayka assalam wa rahmatullah wa alayka assalam wa rahmatullah ana yaje wa manzon Allah sallama uku manzon Allah sai ya maimaita masa amsa wannan sallama din sau uku kuma qala sai manzon Allah yace da shi الا اخبرك يا عبد الله بن جابر باخير سوره في القران شم بنا باك لابار ما في فيتي السوره بقى cikin alqurani ya kai abdullah bin jabir qala ya rasul allah yace sai nace kwarai kuwa ya ma'aikin allah ina so ka bani labari qala sai manzon allah yace iqra alhamdulillah rabbil alamin hatta takhtimaha ma'ana ka karanta suratul fatiha hatta takhtimaha har sai ka kama ta baki daya ana ka fara daga alhamdulillah rabbil alamin har sai ka je gairul maghdubi alaihim waladhdallin kace wannan ita ce mafificiyar sura a cikin alqur'ani wannan hadisi ne wanda yake da sanadi wanda yake mai kyau alhafiz abubakar albazzar alaihi rahmatullah shi ma a cikin musnad nashi ya rawaito hadisi daga anas bin malik Allah ya kara mishi yadda kana yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا وضعت جنبك على الفراش أنا إذا كنت أكنش امتكارك وقرأت فاتحة الكتاب فكرنت سورة الفاتحة وقل هو الله احد دكما قل هو الله احد فقد امنت من كل شيء الا الموت فانزل الله يشي تو كا امنت daga kowane abin ki babu abin da zai yi tasiri a kanka in yazo gare ka sai dai mutuwa ita kadai ce ba aminta amma manzo Allah yace in ka zo kanciya ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu ahad to Allah zai amintar da kai Allah zai kare ka daga dukkanin wani abin ki daga dukkanin wani abin cutarwa babu abin da zai iya yin galaba a kanka in ka kwanta har gari ya waye idan idan ajalin ka ne yazo mutuwa za ta iya daukar wannan ita kuma ba ta da shamaki duk wannan yana daga cikin falala na ainihin wato suratul fatiha imam muslim alayhi rahmatullah ya rawaito hadisi daga abu hurairu Allah ya kara mishi yadda har wa yau daga manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama yake cewa man salla salatan dukkanin wanda yayi sallah lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani amma bai karanta suratul fatiha a cikin wannan sallar ba fa hiya khidaj manzo Allah sai mai mai tafhiya khidaj so uku ma'ana ai ghaira tamam wannan sallar bata cika ba manzo Allah yace duk wanda yayi sallah a cikin sallar bai karanta suratul fatiha ba manzo Allah yace to sallar sa bata cika ba fa qila li abi hurairah radiyallahu anhu sai almajiran abu hurairah Allah ya kafa mishi yadda suke su da shi inna nakunu wara al-imam to ai mu mun kasance muna yin sallah ne a bayan liman shin zamu karanta ne ko kuma zamu shiru fa qala sai abu hurairah yace iqra biha fi nafsik kai in kana bayan liman kai ma ka karanta suratul fatiha a cikin zuciyarka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace domin daji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa يقول الله تعالى الله من جمال دوكاكا yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma fa'ala ana Allah ya raba sallah ya raba fatiha tsakanin sa da bawa gida biyu in bawa yace alhamdulillah rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdi in yace arrahmanir rahim sai Allah yace majadani abdi in yace maliki yawmiddin sai Allah yace asna alayya abdi har sai ya je ihdinas siratal mustaqim Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin sai Allah ya ce wa li abdi mas'ala ana duk da bawana ya roka ya tambaya a cikin fatiha Allah ya ce na bashi yace to ku karanta koda kuna bayan liman dan ku samu wannan garaba sai kada ta kufce muku ina fata an fahimta dan haka wannan duk yana daga cikin suratul fatiha malamai suka ce duk waɗannan falaloli da aka kawo da ma waɗansu waɗanda ba mu da lokacin da za mu ta kawowa ana kawo su ne don a fahimci cewa suratul fatiha tana da waɗansu keɓantattun al'amurra wanda ita kaɗai ce take keɓanta da su a cikin alƙur'ani ita kaɗai ce take keɓanta da su a cikin ainihin wato alƙur'ani daga cikin waɗannan abubuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci suratul fatiha da sunan me da sunan as-salah wanda duk cikin alqur'ani babu wata sura da aka ambace ta da suratul salah sai suratul fatiha me yasa aka ambace ta da suna as-salah ko kuma me yasa as-salah ya kasance sunayenta shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul isra wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha wabtaj baina zalika sabila Allah ta'ala yace wala tajhar bi salatika kada ka dinga bayyana karatunka yadda mushrikai za su ji su cutar da kai ko su aiba da kake karantawa wala tukafid biha kuma kar ka boye yadda waɗanda suka yi imani da kai ba za su ji abin da kake karantawa a cikin sallar ka ba wabda jibina zalika sabila Allah yace ki yi wata hanyar tsakatsaki wadda ba wannan ba ana kai karatu kafa kafa kenan yadda zaka jiyar da waɗanda suke tare da kai shi haka suka ce as-sala anan da Allah yace wala tajhar bi salatika ay wala tajhar bi qira'atika ina fata an fahimta sannan yana daga cikin dalilan da yasa aka ambaci suratul fatiha da as-sala shine wannan hadisi da muka kawo wanda manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain sannan yana daga cikin ainihin wato dalilan da ke tabbatar da ita a matsayin as-sala shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda sai Allah ya ambaci karatu da me alqur'an ya ambaci sallah da alqur'an haka yadda aka ambaci sallah da qur'anal fajr ay salatul fajr haka aka ambaci suratul fatiha ita kuma da me da as-sala kaga wannan maziya ne wanda a suratul fatiha kadai ita ke ita da wannan malamai sun yi magana game da hukuncin karanta suratul fatiha a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba to sai suka ce shin karanta suratul fatiha din abu ne wanda yake muayyan inda kulli salatin fi kulli rak'a ma'ana abin da ya zama dole a cikin kowace sallah sai an karanta fatiha a cikin kowace rak'a sai an karanta fatiha ko kuma a'a in ka karanta a cikin sallah ɗaya ya wadatar ko a cikin sallah in ka karanta a ke ya wadatar ina fata an fahimta ma'ana in aka ce abu ne wanda yake an ayyana cewa dole a kowace sallah azhar la'asar magriba isha asuba kowace sai ka karanta fatiha a kowace raka'a rak'o'in asuba guda biyu dole sai ka karanta na azhar hudu sai kai na la'asar hudu sai kai magriba uku sai kai isha hudu sai kai shin haka umarnin yake ko kuma a'a in ka zo sallah misali zakai sallar azhar idan a raka'a farko ka karanta suratul fatiha kadai ragowar uku ba sai ka karanta fatiha ba ina fata an fahimce ni to malamai sun yi wannan magana din inda suka tabbatar da maganganu guda biyu magana ta farko ita ce maganar Abi Hanifa alaihi rahmatullah da wasu daga cikin mabiya mazhabarsa su suna ganin cewa suratul fatiha karanta ta a cikin sallah ba wajibi bane ba ina fata an fahimta ba wajibi bane misali yanzu in kazo zakai sallar magriba a ra'ayin Imam Abu Hanifa idan kai takbiratul ihram kai du'aul istiftah kawai zaka iya shiga sura qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar ka tafruku'i in ka dago bayan kai kabbara shi ma ba za ka iya kaddaka kan fatiha ba in ka ga dama kawai za ka yi kul a'udhu bi rabbil falaq zuwa karshe ka tafi sujjada in ka tago a raka'a ta uku shi ma za ka karanta duk abin da ya sawwaka ne ko ba ka yi fatiha ba ka yi sallar ka kuma sallar ka ta yi babu fatiha ina fata an fahimta suka ce menene dalili dalili shine wannan shahararren hadithu musi'u salatuhu ko wani mutumi da ya zo yi wata cikin sallah ɗaya burun-burun manzo Allah ya ce far irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara zuwa ya ƙara yin sallah sai irin cikakken nan da muke ake cewa ya faki ba yawa ba lada ya faki ba yawa sai lada ake cewa ko to sai dai a ce ba yawa ba lada tun daga wani sahabi yayi manzo Allah ya ce je ki sallah wannan sallar ka ba ki ba sai ba da akai haka sau uku ana ukun sai ya ce ya rasulullah na rantsi da wanda ya aiko ki da gaskiya bayan wannan sallar ban san wata sallah da zan yi wadda take wannan kyau ba ko ya mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi a cikin hadisin sai ya ce da shi in ka tashi za ka yi sallah ka fuskanci alqibla sai ka yi kabbara bayan ka yi kabbara sai ka karanta abin da ya sawwaka a cikin alqur'ani manzo Allah bai ce sai ka karanta fatiha sannan ka karanta ma ta yassara min alqur'an ba kawai ce waye faqra'u ma ta yassara thumma qra ma ta yassara min alqur'an sai ka karanta abin da ya sauka cikin alqur'ani suka ce inda a ce fatiha dole ce da manzon Allah zai nasa masa cewa ka fara karanta fatiha bayan ka yi fatiha kuma sai ka karanta abin da ya sauka na ainihin wato alqur'ani kamar yadda manzo Allah ya ce idza qumta ila salati fakabbir thumma qra'a ma tayassara ma'aka min alqur'an ina fata an fahimta sannan sun yi istishhari da aya cikin suratul muzammil aya ta 20 fadin Allah subhanahu wa ta'ala faqra'u ma tayassara min alqur'an ku karanta duk abin da ya samu a cikin alqur'ani cewar ma tayassara manzon Allah bai ayyana cewa dole sai an karanta ainihin wato suratul fatiha ba haka amma zahabin imam abi hanifa alayhi rahmatullah suka ce karanta suratul fatiha a sallah ba dole bane ba ra'ayi na biyu wanda shine ra'ayin jamhur na malamai ra'ayin da yafi inganci shine annahu tata'ayyanu qira'atul fatiha fi salah cewa an ayyana dole ne sai an karanta suratul fatiha a cikin sallah wala tujzi'u as-salatu bidunha sallah ba ta cika ba ta inganta matukar ba a karanta fatiha ba wannan shine ra'ayin jamhur in ka cire abu halifa da wadansu tsirarun malamai daga cikin malaman mazhabin sa shine ra'ayin imamu malik shine ra'ayin imamu shafi'i shine ra'ayin imamu ahmad bin hanbal da dukkanin jamhurun malamai kan karanta fatiha ne wanda yake wajibi a cikin ainihin wato sallah sun kafa hujja da hadisi masu tarin yawa da ciki akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya jidaa hiya qidaa jidaa fazala ce duk wanda yayi sallah bai karanta suratul fatiha ba wannan sallar tata bata cika ba ina fata an fahimta sannan da hadisin da ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim daga ainihin wato ubada ibn samit Allah ya kara mishi yadda dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba ibn khuzaima a cikin littafin shi sahih ibn khuzaima ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummul qur'an sallah bata wadatar da bawa ma'ana bata karbuwa bata cika idan a cikin ta ba a karanta suratul fatiha ba haka wadannan hadisi da ma wadansu wadanda ba mu kawo ba sune hadisan da malamai suka kafa hujja akan cewa wajibi ne karanta suratul fatiha a cikin sallah kina fata an fahimta wajibi ne in kai sallah babu fatiha ba kai ba sai ka saki wata to daga cikin malaman har wa yau akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa za a karanta fatiha ne a cikin kowace raka'a kamar imamu shafi'i da waɗansu daga cikin jamhur na malaman ilimi suna ganin annahu tajibu qira'atuha fi kulli raka'a wanda shine abin da ba muka sani kowace raka'a jahariya ce ko sirriya ana karanta mata fatiha wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ana karanta suratul fatiha ne kadai a cikin mafi yawan raka'o'i amma ba gabaki daya ba kaga dama za ka karanta fatiha a wasu raka'o'in kuma ba za ka karanta suratul fatiha ba musamman malaman basra suna da wannan ra'ayin wasu kuma daga cikin malamai har wa yau suka ce suratul fatiha a cikin sallah in ka karanta a raka'a sai ya wadatar duk wannan sabani ne da malamai sun tattauna akai amma menene zancen da yafi inganci shine ana karanta suratul fatiha ne a kowace raka'a za a karanta jahariya aw sirriya ina fata an fahimta in ana karatu a fili za a karanta fatiha sannan a karanta sura in ana karatu a boye za a karanta fatiha sannan a karanta sura a rakawoyin farko rakawoyin karshe kuma za a karanta fatiha kai ina fata an fahimta al-imam ibn majah alayhi rahmatullah ya rawaito hadisi da abi sa'id abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda wanda yake nuni ana karanta fatiha ne a cikin kowace raka'a duk da cewa wasu daga cikin malamai sun dan yi magana game da ingancin sanadin hadisin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la salata liman lam yaqra fi kulli raka'atin bilhamdillahi wa suratun fi faridatin aw ghayriha yace babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha da sura a kowace sallah ba wa'un sallar farilla ce ko sallar nafila yace in dai mutum bai karanta sura da fatiha ba to ba shi da ainihin wato sallah wasu daga cikin malamai kuma har wa yau ko in ce dukkan malamai na fiqhu sun yi magana akan cewa akan wa karatun suratul fatiha yake wajaba, tunda ta kasance sharadi ne na ingantuwar sallah. In ba a karanta ta ba, babu sallah. To akan wa take inganta? Shin liman zai karanta sannan mamu su karanta, ko kuma in liman ya karanta ya dauke wa mamu? Wasu daga cikin malamai suka ce la tajibu ala al-ma'mumi qira'atun bil kulliya lal-fatihatu wala ghayruha. Idan mutum yana bin liman ana kai mamu ne, to kai gaba ɗaya karatu ya sauka a kanka, ba za ka karanta fatiha ba, ba kuma za ka karanta sura ba, kawai za ka yi shuru ne. Suka ce la fi salatil jahariya wala fi sirriya. Sawa'ul liman yana karatu ne a fili ko yana karatu a ɓoye, kai kawai shuru za ka yi. Ina fata an fahimta. Haka wasu daga cikin malamai suka ce, sai suka kawo hujja da hadisin Imamu Ahmad wanda ya kawo a cikin Musnad ɗinsa, hadisin Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara mishi yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana lahu imamun, duk wanda ya kasance yana bin limancin wani, fa qira'atul imami lahu qira'a. Manzon Allah ya ce to karatun liman shi ne karatunsa. Ana in kana sallah a bayan liman, manzon Allah ya ce in liman yana karatu, kai ba sai ka yi karatu ba. Sai dai cewa malaman hadisi suka ce wannan hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni. Malik ya kawo shi a cikin Muwatta, shi ma daga Jabir ɗan Abdullahi, amma a matsayin riwaya wadda suke mauqufiya. Malik da ya kawo bai jingina izuwa ga manzon Allah ba, sai jingina maganar izuwa ga Jabir ɗan Abdullahi, cewa shi ya faɗi wannan magana cewa in mutum yana bin limami sallah, to karatun liman shi ne a matsayin karatunsa, shi ba sai ya karanta komai ba. Magana ta ainihin wato uku, malamai suka ce annahu tajibu alqira'atu ala almamumi fi sirriya. Suka ce qira'a tana wajaba akan mamu ne in liman yana karatu a ɓoye. Ana in ana sallar azhar za ka yi karatu, in ana la'asar za ka yi karatu, saboda su salloli ne waɗanda karatunsu yake me, yake a ɓoye. Haka raka'a ɗayan magriba ta ƙarshe za ka yi karatu, raka'a biyun isha na ƙarshe za ka yi karatu, domin a waɗannan ne liman yake me, yake ɓoye karatu. Sun kafa hujja da hadisin Abi Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara mishi yadda, wanda Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihin littafinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi, bari dai an sanya muku liman ne don ku cika sallah da shi. Fa idza kabbara fa kabbiru, in yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar. Wa idza qara'a, in yana karatu fa ansitu, manzon Allah ya ce sai ku shiru. Suka ce to wannan yana nuni a cikin liman yana karatu, kai shiru za ka yi, ba za ka yi karatu ba, sai idan baya karatu a fili shi ne kai kuma za ka yi karatu. Daga cikin hujjojinsu kuma suka ce ai Allah ta'ala ya ce wa idza quri'a alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, in kana karanta alqur'ani ku yi shiru kuma ku saurara wa ta'ala Allah ya yi muku rahama. Dan haka suka ce in liman yana bayyana karatu za ka yi shiru, in yana sirrantawa kuma kai kuma za ka karanta a cikin zuciyarka. Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah dukkaninsu sun rawaito irin wannan hadisin daga Abu Hurairah Allah ya ƙara mishi yadda. Muslim ya kawo shi ma a cikin littafinsa kuma ya inganta shi. Haka suka ce wannan hadisan suna nuni akan cewa me, karatun mai bin sallah yana yi ne a lokacin da liman yake yi a ɓoye. Sai wasu daga cikin malamai suka ce inda liman ɗin yake yi a ɓoye kai ɗin me za ka karanta? Ma'ana liman sallar azhar da sallar la'asar yana karatu ne a sirrance ko? Kai da kake bin su a lokacin azhar da la'asar an ce za ka yi karatu, to menene abin da za ka karanta? Shin za ka karanta suratul fatiha ne da sura a raka'o'i biyun farko kamar yadda liman zai yi, ka karanta fatiha a raka'o'i biyun ƙarshe, ko kuma a'a gaba ɗaya raka'a huɗun fatiha za ka karanta? Don ma sai aka samu magana biyu ta malamai. Wasu suka ce za ka karanta fatiha da sura a raka'o'i biyun farko na azhar da la'asar, raka'o'i biyun ƙarshe kuma za ka karanta fatiha kamar yadda liman zai yi. Ina fahimta. Wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a, kai babu ruwanka da sura, abin da ya zama maka dole a raka'o'i huɗun gaba ɗaya na azhar da la'asar shine za ka karanta fatiha ne kai, saboda manzon Allah yace la salata liman lam yaqra ummul kitab ba sallah duk wanda bai karanta fatiha ba haka illi man yana sirranta karatu zaka karanta fatiha ne a rak'a'i hudu da baki daya babu ruwanka da sura haka rak'o'i biyun karshe na sallar isha suka ce zaka karanta fatiha ne kai rak'a dayan karshe ta magriba suka ce zaka karanta fatiha ita ma kai ta fahimta to sai rak'o'in da kuma liman yake bayyana karatu menene hukuncin karanta fatiha a ciki raka'a biyun sallar asuba da raka'a biyun farkon maghrib da raka'a biyun farkon isha dukkanin suliman yana menene yana yin karatu a bayyane suka ce to kai mamu za kai karatu ne ko kuma za ka shiru da aka samu magana uku magana farko ta malamai suka ce inda liman yake bayyana karatu za ka shiru ne kawai ka saurari wannan karatun saboda wannan hadisin da ya gabata wanda manzo Allah ya ce wa idza qara'a fa ansitu in liman yana karatu ku yi shiru da kuma fadin Allah fa ansitu lahu menene fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suka ce in liman yana karatu asili kai za ka shiru ne kawai magana ta biyu ta malamai suka ce a ko liman yana karatu asili kai za ka karanta suratul fatiha ne a tsoye a cikin zuciyarka ina fata an fahimta saboda karanta suratul fatiha wajibi ne karatun liman suka ce baya dauke suratul fatiha magana ta uku suka ce in ka yi shiru yayi daidai amma ka karanta fatiha din yafi falala saboda ka dace da fadin Allah aqamtu salati baini wa bain abdi nisfaini ina fata an fahimta haka malaman suka yi tattaunawa akan matsalar karanta suratul fatiha a cikin sallah menene sababin sabanin shine fadin manzon Allah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba malan ya fara karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim duka yayi wani siga na isti'aza din amma dai duk isti'aza ne menene hukuncin isti'aza yayin karatu cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shin abu ne wanda yake na wajibi ko kuma abu ne wanda yake mustahabbi sai malamai suka ce yana daga cikin sunna idan musulmi zai karatun alqur'ani to yayi ta'awizi ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaitan saboda Allah yayi umarni da neman tsari a gurare daban-daban a cikin alqur'ani daga ciki akwai fadi Allah ta'ala khudh al-afwa wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim aya ta farko kenan aya ta biyu in Allah ta'ala idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdharun aya ta biyu آية أكو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ابن كثير عشكين تفسير السباين ينقع وأن آيوي سيتي فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة yace waɗannan ayoyi ne guda uku cif-cif ba su da ta hudu yace fi ma'anaha a cikin ma'anarsu wa huwa anna allaha ya'muru bi musana'ati al-aduwwi al-insi wal-ihsani ilay Allah ta'ala yayi mana bayani akan yadda zamu mu'amalanci maƙiyi daga cikin mutane shaytanu da ma iri biyu ne ko shayatinul ins da shayatinul jin وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا haka shaytanu iri biyu ne akwai shaytanu daga cikin mutane da kuma shaytanu daga cikin aljanu yace to Allah ya umarce mu mataki na farko da yadda zamu mu'amalanci shaytanu daga cikin mutane shine in suka yi maka shaytana din to kai karka mayan musu irin shaytanar da suka yi kai mayan musu da kyautatawa idfa billati hiya ahsan in mutun ya munana ma ya cutar da kai yayi maka rashin kyautatawa yayi maka ba daidai ba kai in ka tashi ka fita masa an fahimta abu dai wannan wanda yake mai wuya haushe yana cewa rama cuta ga macuci ba laifi bane ba in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi to amma sai Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin in an cutar da ku ku rama gurgurdan cutar da aka yi muku amma in kun yi hakuri hakurin ya fi alkhairi haka sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a kamar gurbin cutar wadda aka yi maka da mafi kyawun wannan cutar wadan ba ma mai kyau ba mafi kyau yanzu mutum kawai ya cuce ka wani abu ne wanda ya fi komai cutarwa mutum ya yi ma kage ya yi ma karafi ina ga ya fi komai cutarwa ko a faɗi wani abu wanda ba halinka ba ne ba ɗabi'arka ba ce a ce ai wane ya yi kaza ko wane yana kaza ƙarshen cutarwa kenan to in ka ji labarin wane ya ce kaza a kanka in kana da wasu ɗan kuɗi ɗan yi dunƙulin wani abu ka bashi shi ne idfa billati hiya ahsan kaga shi ya ma cutarwa kai kai mai ka yi masa ne ka kyautata masa ka kyautata masa amma abu ne mai wuya wannan mai kyau ɗin ma aka ce mafi kyau in 15,000 ne da kai mai hukun ka bashi 5 bashi 10 kai ka dake 5 shi ne ahsan amma za a iya ƙarar ma ya ce za a iya amma zai yi wahala zai yi wuya gaskiya ka ga mutum ya cutar da kai kuma ka iya kyautata masa a wannan sai dai sahabbai sai dai sahabbai amma mu irin zuciyoyinmu na yanzu malam zuciyoyin namu da su a wuya wani ba a yi masa ba ma neman rikicin yake yi ballantana kuma a ce an yi maka to amma dai ala ayi hal musulunci kokarin da yake nuna mana shine mu maye gurbin mummuna da kyakkyawa shi yasa zamu ga gurare da dama ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ya maye gurbin cutar wanda kyakkyawa akwai wani sahabi Mithlah bin Uthatha Allah ya kara mishi yadda yana daga cikin mutanen da sayyidina Abubakar ne yake daukar nauyin su gidansa ga gaske akan kafin sayyidina Abubakar ne Abubakar ne yake ciyar da su da tufafin da su yayi musu komai lokacin da aka yi wa ummuna Aisha kage kamar yadda suratul nur da wasu hadisi suka nuna mana shi wannan misa a gidan su Aisha ya taso ya san wace ita ya san tarbiyyar da iyayenta suka bata amma yana daga cikin waɗanda suka dinga yada wannan zancen na cewa ummuna Aisha ta izina wa iyazu billah bayan Allah ya saukar da ayoyi 11 na cikin suratul nur waɗanda suka wanke ummuna Aisha sayyidina Abubakar sai ya ce na hantsa da Allah na daina yin komai daga cikin abin da nake yi wa misa babu ni babu shi cutarwar da aka yi wa Abubakar a matsayinsa na baban Aisha bata kai cutarwar da aka yi wa manzon Allah a matsayinsa na mijinsa ba amma ƙarshe manzon Allah ya ce ga Abubakar ya zaka yi haka yanzu ba zaka maye gurbin cutarwa da alkhairi ba yace ka yace masa kai masa afwa kai ma sai Allah ya maka afwa sayyidina Abubakar ce to ne masa afwa ya rasulullah da ya tashi sai ya ƙara masa nafaka akan wanda yake yi masa misali a ce da yana bashi 1000 a rana daga lokacin da aka yi wannan abun manzo Allah ya ce ya fi masa yi masa afwa sai ya koma bashi 1500 shine irfa billati hiya ahsan da Allah ta'ala ya faɗa ala kulli hal su ake mu dinga ladatuwa da irin waɗannan ayoyin na alqur'ani a wai hikima kawai a karanta a fasara aji me suke nufi a yi kokari ka tasirantu da abin da ayat suke ishara a kai yi kokari ka kwatanta umarnin da ayat ta bayar shine amfanin karatun ina fata an fahimta haka ibnu kasir ya ce Allah yana umartar mu da yadda zamu mu'amalanci irin waɗannan mutane li yaruddahu anhu tab'uhu tayyib al-asl ila al-mawadda ila al-mawaddati al-musafa shine in mutum ya maka cutarwa kamar ya mai gurbin wannan cutarwa da abin da yake mai daɗi abin da yake wanda yake mai kyau ya ce wa ya'muru bil isti'azati bihi min al-aduwwi shayatin la mahala ya ce in har Allah zai umarce mu da yadda za mu mu'amalanci shaidanu daga cikin mutane to wanda ya zama wajibi mu mu'amalance shi mu'amalar da za mu nisance shi mu nemi tsarin sa shine babban ogan ma'ana babban shaidan kenan yace iz la yaqbalu masmusana'atan wala ihsanan, domin shi babban shedan babu wani kyautatawa da zaka yi masa, babu wani abu da zaka yi kafaranta masa, babu wani abu da zaka yi ji dadi, babu wani abu da zaka yi rage adawa da tsayyar da tsakanin ka da shi. Shi babban hadafin sa shine ya halakar da kai. Kina fata an fahimta? Gara shedanin mutum in kyautatawa sai kyautatawa yana rusuna ko ba rusuna? Yana rusuna. In kyautatawa sai kyautatawa zai dinga jin nauyinka, zai ji kunyarka, zai daina cutar da kai. Amma shi babban shedan duk ya kuta yana maza ka kyautata masa bayan baka ganin sa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, shi yake ganin ka da tawagarsa. Haka shi makiyinka ne, ka rike shi maki. Shi Allah ya ce babu wani sulhu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, Allah ya ce lallai shaytan ya kasance maki ne a gare ku, kuma ku rike shi a matsayin maki. Ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, Allah ya ce ya ku kar ku yadda shaytan ya ruɗe ku kamar yadda ya ruɗe iyayenku, ya fitine su annabi Adam da Hawwa, ya fitar da su daga cikin ainihin wato aljanna. Allah ya ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, shin yanzu za ku riki shaytan da ɗan tawagarsa a matsayin majikantan lamarin ku, a matsayin masoya bayan ni, tare da cewa ya kasance maki ne a gare ku kuma bayyani? Bi'sa lizzalimina badala, Allah ya ce fir da wannan canje da kuka yi na zalunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shaitan, ya nuna mana kaidinsa, ya nuna mana illarsa, ya nuna mana gaba da ƙeya da yake yi mana. Da yadda ya ruɗi annabi Adam ya yi masa rantsuwa, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, ya rantse musu da Allah, ya ce na rantse da Allah nasiha nake muku. Wata irin nasiha? Hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkan la yabla, shin ba zan nuna muku wata bishiya ba wadda in kuka ci wannan bishiyar ba za ku taɓa mutuwa ba, za ku dawwama a bayan ƙasa, kuma Allah zai ba ku mulki wanda ba zai taɓa ƙarewa ba. Kaga duk wanda aka yi wannan an masa roron baka, sai ba wanda yake son mutuwa, kuma kowa yana son a ce shi wani ne, ko ba haka bane? Kowa yana son a ce yana da wani matsayi. Haka ya musu wannan goman bakan, ya musu rantsuwa, amma ƙarshe ya ɓatar da su. Jallahuma bi ghurur, Allah ya ce ya ɓatar da su da ruɗinsa. To yadda ya ruɗi annabi Adam alayhi salam da sayyida Hawwa, haka mu ma yake ruɗanmu, kuma ba zai daina ruɗanmu ba har a tashi alƙiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri ala ibni adama majriyad dam, shaytan yana yawo a jikin ɗan Adam kamar yadda jini yake yawo. Duk lokacin da ɗan Adam ya yunkura zai yi wani aiki na alkhairi, shaytan burinsa ya durkufar da shi, burinsa ya hana shi. Manzo Allah ya ce lokacin da ɗan Adam ya yunkura zai musulunta, shaytan zai zo ya tsaya ya ce yanzu zaka musulunta, ka bar addinin iyaye da kakanni, ka bar addinin da addinin gargajiya, ka ɗauki wani sabon addini. Manzo Allah ya ce in Allah ya ɗora mutum a kansa ya yi galaba ya musulunta, sai kuma ya zo ya tare masa hanyar jihadi, ce yanzu kai da hankalinka da wayanka za ka fita ka je yaƙi, ka kashe ka a banza, wani ya aure matarka, a raba dukiyarka, duk ruɗu ne wannan. Haka Manzo Allah ya ce yana bin mutane. Tsiyayyar shaitan ta sa hatta a wajen aikata aiki na alkhairi yana iya nuna maka tsana, ya sa ka bar aiki mafi kyau ka yi aiki wanda yake mai kyau. Akwai aiki mai kyau, akwai aiki mafi kyau. Kina fata an fahimta? Misali mai kyau, in kai Allah zai baka lada goma, man ja'a bi hasanati falahu ashru amsaliha. Aiki mafi kyau kuma shine farin Allah, man ja'a bi hasanati falahu khairun minha, za a baka sakamako mafi alkhairin abin da ka aikata. To shedan yana iya sa ka bar mafi alkhairi ka samu mai alkhairi. Akwai wata kissa da malaman suke kawowa ta wani bawan Allah. Ya je kasuwa, ya yi kasuwancinsa, ya gaji. Kusan aka je kasuwa aka yi hada-hada, yamma sai ana gajiya likis. ya dawo gida bayan sallar la'asar inuwa ta ɗan fara faduwa ya gaji sai ya ga wata inuwa a gindin wata katanga sai ya ce bari in danki shingida a katangar nan kafin magariba ga masallaci ce in yi alwala in je in yi sallah kafin na wuce gida sai ya je yake shingida a ƙarƙashin wannan katangar gajiya sai bacci ya kwashe shi bacci yana kwashe shi sai shedan ya zo wucewa a ainihin wato wajen wannan katangar sai ya kula da yanayin katangar tana da faduwa ya san kuma in ta fata kan wannan mutumin mutuwa zai yi ya sai shedan ya je a suffar tsoho sai ya tashi wannan mutumin sai haba bawan Allah ya zaka zo ka kwanta a nan kana bacci kana ɓata lokacinka ga masallaci can ka tashi ka je kai lafiya ka abiyu ka samu lada ya fi zama a nan zo na kai ta zikiri haka bawan Allah nan sai ya tashi ya ce amma baba na gode ka taimake ni zikirin da sallah ya fi baccin ya je masallaci yana yin kabbara sai ya ji wata ƙara yana idar da wannan sallah ya leƙo sai ga wannan katabbace ta faɗi sai ya ce kai amma wannan tsoho ya taimake ni da tuni katangar nan ta faɗo a kaina yana faɗin wannan maganar sai gashi ɗan nan ya taho a wannan sifar ta tsoho ya nema dariya ya ce kai a tsammanin ka taimakon ka ne ya ce kuma ba taimakon ka ne ba ya ce na zo wucewa na ga wannan katangar tana duk da faɗuwa na san in ta faɗo ta danne ka za ka mutu in ka mutu kuma ka yi shahada aljanna za ka tafi ya ce da haka ni kuma abin bakin ciki ne ka mutu kai shahada ka fa aljanna ka tsaye gara na sa ka kai sallah da Allah zai baka abin da bai kai na shahada ba menene wannan kiyayya ce ta shaida wannan kin fasara na a cikin qiyatul awliya haka akwai wasu bayin Allah salihai waɗanda suke zaune suke ambaton Allah suna zikiri ibnu kasir ya kawo wannan kisa a cikin tafsirin sa haka an tawi alaihi rahmatullah shi ma a cikin tafsirin wa ya kawo kisa suna zaune suna zikiri suna ambaton Allah suna munazara ta ilimi can kuma sai ga wasu can suna hira ba sa zikiri ba sa ambaton Allah sai shedan ya zo yana zuwa sai ya ga waɗannan masu ambaton Allah sai ya ji daci a ransa suna samun lada ya ga ya za a yi hana su ambaton Allah ya ga ba wata hanya da zai iya hana su ambaton Allah sai ya hango waɗancan na gefe da suke hira sai ya ce bari na je na haɗa waɗancan faɗa in na haɗa su faɗa waɗannan za su faɗa ambaton Allah su je su sulhunta tsakaninsu haka ya yi ya je ya haɗa waɗancan faɗa sai hayaniya sai doke-doke sai masu zikiri suka ce kai ga wani aikin alkhairin can mu bar zikirin mu je mu raba faɗa wasu sulhu khair ina fata an fahimta suka tashi suka shiga cikin wata hayaniya din suka raba faɗa ƙarshe kuma zikirin da ba a zo an ci gaba ba kenan haka duk wannan yana daga cikin ruhin shaitan sai Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaitan maƙiyi ne a gare ku ku riƙe shi a matsayin maƙiyi dan Allah ya yi umarni da karanta yayin karatun alqur'ani a nemi tsarin shaitan فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعلى ربهم يتوكلون لا شيء إن ذاك قرأت القرآن كن مترن الله سبحانه وتعالى دغ شيطان وند يكي ابن كانجيوا دغ رحمه الله سبحانه وتعالى من باشي دي كسو باشي دا وني كارفي كو داما دا زي اينهن واتو يين تاسيري دا غلبا akan wadanda suka imani wadanda kuma suke dogara ga Allah subhanahu wataala ana tunna mun lokaci yayi abin da kana daidai Allah ta'ala ya famu lafiya baki daya da ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya tuna baki daya sati mai zuwa idan Allah ta'ala ya nuna mana wa bihi sarur ki ya subhanak allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh